Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisa ga darasin muna 20 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zamu tashi muna kafiyatu harfil jim ko? Wannan shine darasi na 15 kuma zamu tashi kafiyatu harful jim muna cikin nan ne ko malam haka ne kafiyatu harful jim to bismillahirrahmanirrahim khaba kullu misbahin bi nuri ayatihi wa amma umumal qatri judu hibatihi to khaba kullu misbahin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashi kullu misbahin dukan fitilla bi nuri ayatihi da hasken ayoyinsa sannan watan bayan bayyanuwansa da ayoyinsa duk wata fitilla ta mutu wa amma umumal qatri wa amma sannan kuma ya game wajen dukkan alheri umumal qatri gamewa irin na ruwa qatr shine ruwa gamewa umir irin na ruwa watan yanda Allah kan saukar da ruwa ya zanto ya mamaye ko ina to haka manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo hasken sa ya game ko ina ayoyinsa suka gama ko'ina kamar yanda ruwa ke gama ko'ina judi hibatihi aw afwan wa amma judi hibatihi bai wankyautan nan nasa ya game ko'ina umumul qatri irin gamewar ruwa watan sandararren kyautan nan manzo sallallahu alaihi wasallam jumud shine abin da yake sandararre to sandararren kyautan sa ya game ko ina kamar yanda ruwan sama yake gama ko ina idan an yi ruwa ruwa ke mamaye ko ina ya sauka a gurare daban-daban to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar sa ta game ko ina wanaba manabal mauti haddu kanatihi jimarul hisa wan nabtu min mu'jizatihi to wanaba manabal mauti haddu kanatihi sai ka ce haddu kanatihi haddu kaifin kanatihi goran mashin sa naba ya mai manabal mauti yayi ya mai maiwa irin na mutuwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda yayi wajen yaki da goran mashin sa manaba bi ma'ana makama matsayi na mutuwa duk inda yayi ya harba da goran mashin sa to kai ka ce menene kai ka ce mutuwa ce ta zauna gurin domin duk abokan gaba idan sun zo in yi amfani da gorin masun sai kai sara ko suka shikenan sai dai ka ga an mutu jimarul hasa sannan kuma kananan duwatsu wannabtu da kuma tsirrai min mu'jizatihi sannan daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana annahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi arzikin jiba da tsakon kwani nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya diba a hannunsa yayi addu'a ya watsa ma kafirai tsakon kwani duka sai ta tsiyaye ma waɗannan kafirai ido kun gane nan ko kuma ya zanto jimarul hasa watan kananan tsakon kwani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ɗibe su a hannu sun yi tasbihi sahabbai suna ji. Abu Hurairah na daga cikin wanda aka bashi shi kan shi ji mene tasbihin wannan sakon kwami din. Kamar da duk kowane wajen shi zai iya dauka. Mun gane ko? Wato ma'ana tsakon kwanin da tasbihi da tsakon kwani suka yi na daga cikin mene na daga cikin mu'jizo da nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma yanda aka sami annabi tsuro ma'ana kutitirin dabino ya rinka yin tasbihi ya rinka yin kuka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dina wa kansa shi ma alama ce ta mene ta mu'jizarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a gina masallacinsa yakan hau kan kutitirin dabino ne ya hudu ba to bayan Allah subhanahu ta'ala ya sa an gina masallacinsa aka yi dabe na minbarin sa to sai ya rinka hawa kan minbarin nan yana yin khutba. Wata rana yana yin cikin khutba kawai sai aka ji wani sauti na kuka kuka yana fitowa daga cikin wannan kututtaren ice bai fa bari ba sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sauko ya zo ya taba shi lallashe shi sannan wani kututtaren ice ne mai dena kuka. To kaga wannan mana daga cikin mene mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu duba hadal habib ya sardo mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wasallam daiwa. Imam Suyuti yayi littafi akan mu'jizan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawo jin 90 da wani abu duka mu'jizozan ne manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa hasbuka min jiz'in wa hasbuka to misalin annabtu shine kamar yadda muka kai dan bayani shine ka wa hasbuka ya ishe kama min jiz'in wato mu'jizan ya ishe ka duka wannan kututturen icin ya hinnu wanda ya rinka yin kuka na bege daga hanna ya hinnu hananan wa hananan min ladunako ya rinka yin kuka irin na bege wayin shiju sannan kuma ya rinka yin kuka shine yin shiju ya rinka yin kuka wannan ya ishe kai zama mene mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka gane mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam. To khaba yakhbu da kushewa yakan zo in ka ce khabas saifu khaba yakhbu kuma yakan zo da ma'anar bakin wuta ya kwanta ya sassauta kullama khabat zidnakum sa'ira duk lokacin da wutan jahannama ta yi sauki 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 haka ta yi ƙasa ƙasa Allah sai ya ƙara mata ya ƙara sa a hurata. Alqatr shine ruwa jumud wani abu sandararre manabi ma'ana maqam qanat qana shine goran mashi ko kuma mashi din jimarul hasaba ma'ana sigarul hasa jiz'i shine kututtaren dabino juzu da jami'in sa ga can cikin suratul zusurtaha wala usallibannakum fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashadu azaban wa abqa hanna yahinnu hananan nashaja yanshiju nashjan wannan kuka ke hanat wala adadihi arayhiyatun wa nafsun bi af'anil jamil sajiyat sakhiyatun fa ayatuhu fi kulli wajhin saniyatun jawabun bi sautin mufsikin wa tahiyatun wa tahiyatin binuskin sahihi lafzi la yatalajlaju. To hanatu arayhiyatun ala adadi arahiyatun wani irin nishadi da karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanatu ta karkato da shi ala addadihi bisa ga ainihin abokan gabansa addadihi bi ma'ana adaihi wa nafsin da wata irin rai sakhiyatun ta karamci bi af'alil jamil ta hanyar aikata mai kyau wato ma'ana hatta abokan gaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kansu annabi na kyautata musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cutar da kowa bai zalintar kowa ballantana a ce yayi cutar da kowa yayi zalunci a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyautawa ne har akan har abokan gaba ma in sun cancanci ya kyautata sai ya kyautata musu fa ayatuhu fi kulli wajhin saniyatun fa ayatuhu dan haka mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wasallam saniyatun madaukaka ne fi kulli wajhin ta kowace fuska annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizoza madaukaka mu'jizoza gamammu masu haske jawabun bi sautin mufsihin wa tahiyatin sannan kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam idan zai bada jawabi jawabin sa yakan yi shi ne bi sautin da wani irin sauti mafsihin mai fasaha kai annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana magana zaka iya rubuta abin da yake faɗa saboda yanda yake faɗan kalmomin dai kuma cikin yanayi mai kyau ba gurba gaggawa balantana a ce ba a fahimci me yake tadi ba wata hiyatin da kuma wata irin gaisuwa wacce kalmomin da kike dauke da shi kalmomi ne na fasaha da hikima kalmomi ne masu sanyaye jiki binutukin da wani irin mafurci sahihin lafzi mai ingantaccen lafzi shi babu kalman da zaka ga ya fado wai kace ai wannan kalman surutun banza ne a duk kalman da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai amfani da ita duk lafzin da manzo sallallahu alaihi wasallam zai amfani da shi lafzi ne mai kyau mai toshi mai dadi lafzi ne mai janyo hankali lafzi ne idan an ji hankali zai koma zuwa ga mai magana la yatalajalaju to ka sani bai la yatalajalaju bi ma'ana la yataraddadu fil kalam annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyin magana bai kome cikin magana kome ko kuma inda cikin maganarsa bai kamar mu idan misali dan Najeriya na turanci suna anda baroshi annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan straightforward ne kawai in zai magana kai tsaye kuma cikin iko Allah subhanahu wataala zaka fahimci me yake cewa hatta na kusa da shi ba zai ce ai sauti ya dame shi ko haini ya dame shi ba sannan nan nesa da shi in dai zai saurara ya kalli bakin sa zai iya fahimtar me menene manzo sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa gare shi to hanatu bi ma'ana aqafatu ta hada shi ko kuma ta komo da shi hana ya karkato ya hanu adnad bi ma'ana ada'ihi jam'in dhidd arahiyatu aini shafin kwarjini kun gane ko sakhiyatun shine mai kyauta in aka ce Uthman sakhiyun bi ma'ana jawabin mai kyauta open handed person wanda yake ba gangamo ba bai ruwan abun hannunsa saniyatun madaukakiya mufsihin mai fasaha la yatalajalaju bi ma'ana la yataraddadu bihi munha at-tawfiq kullu muwaffaqin wadana bi dinil haqqi kullu muhaqqiqin rasulun karim rasulun kamithli al-walidi al-mutarafiqi jadirun bi kulli al-madhi min kulli mantiqin فَمِقْدَارُهُ أَعْلَى وَمَرْآبُهُ وَمَرْآهُ أَبْهَجُ to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu muwaffiqin dukkan abin bada dacewa waffaka yuwaffiqu muwaffiqun muwaffaqun waffaka shine dacewa wabillahi tawfiq ko dacewa na wajen Allah ko to mu kullu muwaffiqin dukkan wani abin bada dacewa wato dukkan wani wanda yazo yana neman nasara wajen Allah ko yana neman ya dace kan abin da yake so yi to muni had tawfika bihi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake bashi kyauta ake bashi dacewa to anan idan yana nufin jahi alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam ake ba da dacewa a to ai Allah kuma shi mai iko ne akan komai mun fahimci wannan ko amma idan yana nufin shiriya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam mai dacewa yakan shiryata ta hanyarta har ya dace a wannan ai kuma ba fada ba domin waye zo maka zambin musulunci waye nuna maka roki allokan Allah waye nuna maka kamba ma Allah girmama Allah da sunayensa da siffofinsa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa mai nuna maka ilimin maka baki da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wadana bi dinil haqqi kullu muhaqqiqin sannan kuma kowane mai tabbaci na'am wadana bi dinil haqqi yayi addini da irin addini na gaskiya, watan kowane mutum da Allah ya bashi dama zuwa ga shari'a, to yana yin shari'a, yana yin addini ne, yana yin biyayya ne ga Allah ta hanyar wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da maka san Allah ta nan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, da annabi ma'ana ata'a rasulun, wannan kuma wani manzo ne al-mutarafiki, rasulun al-mutarafiki mai tausayi, kamithlil walidi, kai kamar mai da mai fike da kike ta tausayi, kai annabi sallallahu alaihi wasallam yafi uwa yafi uba wajen tausayi, jadirun kuma shi mai cancanta ne bi kullil madhi daga dukkan yabo, dukkan nauyin da kai yabo da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam mutukan baka wuce gona da iri ba, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanta dukkan nafazin da kai yabo da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam, inda baka itra'i ka wuce gona da iri ba, to ya cancanta sallallahu alaihi wasallam. Jadirun mai cancanta ne min kulli mantiqin daga dukkan mafarta bi kullil madhi da dukkan yabo, dukkan nafaza da za a amfani da su a yabi annabi sallallahu alaihi wasallam, a yabi Allah, to manzo sallallahu alaihi wasallam ya cancanta da su in dai bai wuce gona da iri ba. Fa miqdaruhu a'la wa mar'ahu abhaju, dan haka fa miqdaruhu, kaga kima irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, watan darajar sa a'la ita ce mafi daukaka, wa mar'ahu sannan maganansa, kuma maganansa mana view inda zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko, to abhaju shi yafi komai kyau, shi yafi komai kai, shi yafi komai ban sha'awa sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci nan ko, yawa babu mai kallo da zai kalle shi har ya kalli ya ce kai, zaka yi kallon wani ka ce kai, amma dai gaskiya wani mummuna ne. To shi wazo sallallahu alaihi wasallam ko bacci ya tashi ko bacci yake yi, in ka ganshi mallan kaga kyakkyawa, zaka san babu dan da babu uban da ya fi irin shi, ballantana a ce kuma wani ga wani uba zai haifi irin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kyau sallallahu alaihi wasallam. To ga mufradatin nan, muniha shine utiya, an bayar muniha, manahatuka hadha, na baka wannan kun gani manihatul anz, kamar yadda hadisi ya zo ko, suna bada jib abin nan dabba a tasinonin ta amfani da shi, yanzu nan yadda muke riga ka koyi sai in baka dabba ta gashi, kai zaka je ka rinka ciyar da ita, kana kula da ita, kana mata komai, kai kuma ka ji tasinonin ta da kana hannu wata 1 2 3 4 5 da ya halasta, ai da kanina ka samu min hadirasiya ko scholarship, to ya zamu ce zan ce bani manaha yamnahu yamnah lam yamnah imnah imnahni manahata adaita ma manahata ma adaita, ka gani dana dane dino din kenan, mutarafik tarafaka yataraf yatarafaku mutarafikun mutarafakun ismu fa'il ko, jadirun bi ma'ana khaliqun wanda ya cancanta, ahalun shine khaliqun jadirun ahalun hariyun qaminun albalada, ka gani haqiqun mubajjan ko, abhaju kaman ka ce ahsanu ajmalu, jadirun ga kalmar ci a cikin suratul toba al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajradu wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'd ad-dhalali kad ihtada tamassaka qabla al-wahyi bil haqqi wa waqtada janafis siba, haka ne ko, zaharatun nubuwwatul huda fama zalamin akhlaqihi yata'arraju fadainahu to mun ba da fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai awadnahu wato mun musanya dukkan halittu mun ba da su fansa ga manzon sallallahu alaihi wasallam law kana yiftada kai da ma ji ana fansan manashi ma wani ma'ana in dai har ma zai iya to mun ba da halittu mu fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har haka zai yi mu in har za a yi mu bayar ko to mun bayar fa kullum bihi ba'd ad-dalali qadihi tada sai ka ce fa qadihi tada kullum bihi ba'd ad-dalali fa qadihi tada kullum bihi kowane mutun ya shiri tuni da hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kunta ala shafa hurtu minan nari an qadakum mina ko mu nan ma shiriyan manzo sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya shiryatar da mu tunda waye zo maka da musulunci waye zo maka da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shi ne ka samu ka shirye tu ta hanyar shi ne har kake fahimtar ga abin da ya kamata kai ga abin da bai kamata kai ba ba'da dalali bayan bata tamassak bi qabl tamassaka qabl al-wahyi bil haqqi tamassaka bil haqqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da gaskiya qabl al-wahyi gabanin wahyi wa qatada sannan kuma yayi koyi da annaban da suka gabace shi annabi sallallahu alaihi wasallam to hakan ne ko janafi sabah annabi sallallahu alaihi wasallam jana bi mana iktata fa yasunku mene sunku zaharan nubuwati furan nan na mene na annabtaka ko kuma zahar yana da ma'anar haske hasken annabtaka Allah ya ba shi tuntuni wal huda da shari'a fi sabah fi siba a lokacin kurucin sa mana tun yana dan karami Allah ya zabo shi to ai nan ma ya ce ne tun yana dan karami tun fa kafin ma ai halittar ma Allah kalli halittu ga baki da sai ya zabo shi Allahu akbar malam wallahi zabi ne shi yasa nake ta zabo ta da mu kaga hadin Qur'anin nan wallahi tallahi kai Allah zabi ne Allah idan ka samu kai hadin Qur'anin nan kai aiki da shi yaran kan Allah da su ma haka zaka san dikan Allah yadda da saurun su a zayyano dangin ku kakaf da wani jikan wani dan wani jikan wani dan wani jikan wani dan wani jikan wani sai an zo kanka ci kaga shi muhaddacin Qur'ani ne wannan ƴaƴan shi ma guda sun haddace Qur'ani to irin wannan za su zo a gaba in suka fara tunan su ce kai Allah ka jikan wani sai ka jana ambata sunanka da Allah ya jikanka saboda kai ne malami kai ne alaran ma a cikin sinsina na abin nan ga baki da na dangin ga baki da idan ma wani gaba Allah ya mishi albarka sai kaga kai tsafin ya tashi sunanka Musa kankamba misali alaran ma Musa kankamba ga mutane 50 fa a bayan shi idan ya tuna ka aka ce aka yi musu lissafi bayani ai kuna da wani kaka mahaddacin Qur'ani kaza 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 to in ya tashi ba zai ba dangane kan shi garbaban ba zai ce ni ne dan Musa kankamba alramma wala kai mu tashi mi karatu fi sabilillahi na'am fama zala fi akhlaqihi yata'arraju fama zala annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yata'arraju yana yin kamshi fi akhlaqihi cikin dabi'unsa da halayensa yata'arraju bimana yafuhu arraja yata'arraju yafuhu bimana yana kamshi manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to ga mufradat nan fadainahu wa fadainahu bidhibhin yawaddu almujrimu law yuftadi min adhab yawmi idhin ma dalla ihtada shiriya ko tamassaka yayi riko ikitada ya shige to halila yako yayi koyi afwan jana shine ikitata ya tsunko janaitul qutna kun gani to me ismi fa'ilin jana akwai jana kuma fa'ilai ismi fa'ilin shi jani kun gani to Allah ka samu dace na'am huwa al-far'u qad arba ala tibi aslihi faman mithluhu ma fil anami ka mithlihi wa hasbuka bil isra'i aslan li fadlihi jalalur ra'ahu Allah ahlan li hamlihi fashabba alamir qatihi yata'arraj manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam ta huwa al farqu kaga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine reshen nan na daukaka al farqu kenan reshi na daukaka furu jamin sa qad arba ala tayyibin wanda ya karu ala tayyibin wajen kamshi ala tayyibi aslihi wajen kamshin asalin sa shi Allah sallallahu alaihi wasallam reshi ne mai daraja na daukaka kuma ya karu akan mene akan kamshin sa ya kamshin asalin sa ya karu akan dukkan wani kamshi faman mithluhu wai dan Allah waye ko ta kucin manzo Allah babu shine sai ya taukidi ce ma ka mithlihi fil anami kai ina tabbatar maka duk cikin talikai babu kaman kutan kucin manzo sallallahu alaihi wasallam wa hasbuka bil isra aslan li fazlihi wa hasbuka bil isra kai isra'in ma da yayi ya ishe ka ka gane asali li fadlihi wajen falalansa duk cikin manzannin Allah wane ne aka taba zo aka isra'ili mai raji da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya wannan ya isa gane kai falala da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinan shi jalalun shi manzo sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne jalalun mai girma kun gane ko mai shakki ne yace jalalun dinnan khabar ne mubtada shi mahzuf ai amrun nubuwatul huda azimun wato ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane ga al'amarin annabtaka jalalun mai girma ne mai daraja ne ra'ahullahu ahlan wanda Allah ya ga ya cancanta li hamlihi da daukan sa ma'ana tuntuni Allah ya yi duba halittu ga baki ɗaya sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta da daukan wannan risala din wannan risala din sai Allah ya dauko shi sai Allah ya zabo shi ahlan bi ma'ana jadirun cancanta ahlul majdi was sana fashabba ala milqatihi yatadarraju fashadda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashabba sai yayi kuruciya ma'ana ya taso tun yana karami ngani ko yatadarraju yana darrajantuwa ala milqatihi bisa ga abin nan milqatu wannan afwan abin hawa ne dai abin hawa ne yau ko suke ce mishi na amma iko to kaman matakalan annabi sallallahu alaihi wasallam fashabba ya taso tun kuruciyarsa tun karamin sa har kuruciyarsa har girman sa ya tadarraju yana daukakuwa daraja daraja daga daraja sai daraja daga daraja sai daraja alamin kati bisa ga matakala na daukaka din to koi kai kanka nan ba gani ba Allah baka da daraja idan musai tun ana sanya maka wando ana share maka madina ka zo alhamdulillah ka samu girma ka samu promotion ka iya sanya wando ka iya share madina eh ana koya maka rubutu ana koya maka tata rubutu da sauransu Allah ya taimaka yanzu gashi ka iya aka zo ana kai ka makaranta sai gashi yanzu har ma jami'a kai kake kai kanka aga wannan ci mutan gini kike tasowa ana kirka kwandala ana baka ce a kofo uku za a baka in ka ce a baka sisi sai a ce ba za a baka ba saboda hankalinka bai kai ka rike sisi ba to yanzu gashi har biliyoyi maka ke rikewa kaga mataki mataki ne ai to al farq shine reshi ko at-tayyib tayyib shine mai kamshi al anam talikai wal ardu wadaha lil anam akwai jami'in jami'in anam ko mufrad ne anam din ahlan ma'ana mai cancanta jadirun shine ahlan mai cancanta jadirun bi hamlihi fa shabba shabba mai mudarin shabba na shabba shibbu ko to shabba shibbu kuma ba to maksurul ayn ko tunda ai mudaf ne amma wani iri lazim shabbin shibbu ya taso da girma ya taso da girman sa mirqat da karaka ya hau ya biya ta kafta kana tap 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 arzu sama yata'arraju yatadarraju ma'ana ilayhi intahat fil alamin al mafakhir biha qat'at bahar al thana' al mawakhir وَحَسْبُكَ مِنْهُ أَوَّلًا وَهُوَ آخِرٌ جَوَانِهُ بَحْرٌ مِنَ النُّورِ زَاخِرٌ بِسَاحِلِهِ لِلَّقْطِ دُرٌّ مُدَهْرَجٌ sai kace al-mafakhiru nan ne mutadanka darjoja na al-fahari intahat ilayhi ko kuma fil alamin cikin talikai intahat ilayhi ta kai mutuka ne zuwa gare shi duk wata daraja wani to da maka duba da can kai singila ne da sai Allah ya maka zuki kai aure ka zama musanna yanzu ba daraja ce ka dauka ba daraja ce ka same ta ba daraja ce ka same ta ana nan ana nan sai ka samu dada sai ka same aya biyu sai ka zama matan mutum biyu ana nan ai mijin mata biyu sai ka ga mijin mata uku sai ka ga mijin mata hudu ana nan kana primary da kana cin aji ka gama primary ka zo secondary kai ne ma monitor ana nan a ka zo NCE ko je ko diploma ko jami'a kai ne class rep ana nan da aka je camp kai ne shugaban dalibai gabaki da ana nan sai gashi ka zama councilor sai gashi ka zama governor wata ran kuma sai shugaban kasa to duk wadannan matakalai na dauka daga wuce to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya wuce duka kun gane ko qata'at al-mafakhiru afwan al-mawakhiru nina kaga su jinasi ko al-mawakhiru jiragen ruwa mawakhiru jiragen ruwa kun gane ko qata'at bahar as-sana'i biha qata'at taqitari bahar as-sana'i ay jawazat bahar sana'i ta ketar kogin yabo biha donnan al-mafakhir din wato ma'ana duk wani yabo na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ketare ta hanyar wannan mafakhir din ya ketare har zuwa karkin tekun yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hasbuka minhu awwalan wa huwa akhir wa hasbuka minhu kai ya ishe kama ka gane fa lallan manzo sallallahu alaihi wasallam awwalan shine fa wa hasbuka minhu awwalan wa huwa akhir to wa hasbuka wa huwa akhir ya ishe kai zama ka gane darajar manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhir shine karkin wanda aka aiko minhu awwalan kuma shine na farkon wanda za a fara tashin sa da kaburin tashin kiyama wato ya isa gane darajar manzo sallallahu alaihi wasallam shine wanda da wata wajen aikowa shine na farkarki amma ta wajen tashi fa cikin kaburi tashi farin tashin kiyama da kaburi shine na farko ana awwalu man tashaqqu bil ard kuma kamancin haka jawanihu bahrun me ma'anar jawani na
albu
kalbu wa karan karman nan adla'u wadannan ribs nan kasusun kirji jawani hu kenan kasusun kirji bahrun min an-nuri zahir jawani hu kaga kasusun kirjin manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuciyar sa ma in ka dauka zuciyar ne to bahrun wani irin teku ne zakhirun cikakke wanda ya tumbatsa min an-nuri na haske sallallahu alaihi wasallam bisahilihi lilqti durrun mudahraju to durrun mudahraju akwai durrun wani lu'ilu'i mudaharajun mudawwarun wanda yake jujjuyawa daga daharaja ya tada daharaja yudahriju daharij duba idan kullun an ju an shura kullun ba jujuwa take haka ba shine dahwara kun gani afwan daharaja to durrun akwai wani lu'ilu'i mudaharajun mai jujjuyawa bisahilihi a gefen manzo sallallahu alaihi wasallam lilqti domin tsunto ba kan ce lukuta ba lukuta tsuntuwa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen sa akwai lu'ilu'i masu haske wanda suke jujjuyawa kullum shirye suke da mai tsuntuwa ya tsunta wai ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dabi'u da halaye masu kyau duk wani wanda yake neman ya darsu da irin waɗannan dabi'un da halayen ko to yazo gefen manzo sallallahu alaihi wasallam zai sama mun fahimci wannan ko to Allah ya sa mu dace insha Allah su mu dakata nan abinda Allah ya bamu iko mu kan tabiri Allah ya bamu lada wannan ne kuskure Allah ya bamu tada mu kuskure ne bamu iko gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai wutir ya ko